that what a melody, that what a melody.
Wan-dee-da-dee, 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 wan-dee-da-dee. How can you refrain from singing a strain? Wan-dee-da-dee, I keep singing, wan-dee-da-dee, you keep singing. This funny old tune will drive me to ruin. It came along and made me its slave. Now I'm craving things that I shouldn't crave. Wan-dee-da-dee, first you hum it, wan-dee-da-dee, then you strum it. That queer melody, how wan-dee-da-dee.
What a da 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 da